بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أيها السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته mun dawo kan darasinmu da muka saba yin sa wanda ake fadan abubuwa na kususiyoyi wanda abubuwan da Allah ya kebince wannan al'umma ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mai girma wanda Allah ya mana wasu abubuwa da yawa mu al'ummar manzon Allah wanda sauran al'ummatai ba su samu wannan mazaya da wannan falaloli da Allah ya mana ba Allah kuma ya mana wa'annan ne saboda shugabanmu shine Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam yana daga cikin abubuwan da Allah Ubangiji yake bance mu da shi mu ummatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallama wanda sauran al'ummatai ba su samu wannan ba a ciki akwai wato kiran sallah in za a yi sallah a kira sallah to wannan abu ne wanda Allah yake bance mu al'ummar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan fasali namu na yau zai bayani akan falalar kiran sallah da kuma falalar su masu kiran sallah din da abubuwan da Allah ya tanada musu na alkhairi wato shi yana daga cikin wa min sharafil ummatil muhammadiyya annallaha iktasaha bil azani yana daga cikin wato daukakan al'umman nan ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya kebance wannan al'ummar da kiran sallah sauran al'umma da ta wuce bata samu falalar su kira sallah ba amma mu mun samu wannan falalar saboda girman shugabanmu annabi sallallahu alaihi wasallam wa qad jaa fi fadlihi wa fadlil mu'adhdhinin ahadithun kaseeratun tubayyinu sharafahum wa maktasahum Allah ta'ala bihi min manaqib wa mazaya yana daga cikin falalar al'ummar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisai da yawa sun zo wanda suke nuna falalar kiran sallah da falalar su wanda suke kiran sallan da abinda Allah yake bance su da shi yace fa minha yana daga cikin wannan falalar annal mu'azzin yashhadu lahu kullu man yasma'u sautahu bil azan cewa shi mai kiran sallah wato dukkan abun da yaji muryar sa zai masa shaida ranan alkiyama cewa wannan mai kiran sallah ne kama za a fil hadisi an abi sa'id al khudri kamar yadda yazo a hadisin da abi sa'id al khudri ya ruwaito anin nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kala wannan hadisi ya samo shi daga annabi sallallahu alaihi wasallam annabi yake cewa la yasma'u mada sautil mu'adhdhin jinnun wala insun wala shay'un illa yashhadu lahu yawm al-qiyamah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa babu wani abu da zai ji wato muryar mai kiran sallah wannan abun mutum ne ko aljani ne ko kuma ma wani abu ne kaman bishiyoyi da sauransu kenan da duwatsu illa yashhadu lahu yawm al-qiyamati sai sun musu sheda ranan al-qiyama cewa lalle wannan mai kiran sallah ne to kaga ya isa falala a ce da ka tashi ka kira sallah ka kira al'ummar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma wannan kiran sallan da kai dukkan abun da yaji muryarka a mutum ne aljani ne a wani dutse ne a wata bishiya ce to duk wanda yaji wannan Allah Ubangiji zai sa ya maka shaida ranan alkiyama kamar yadda manzo Allah ya faɗi wannan hadisi zai maka shaida ranan alkiyama wa fi riwayatin ya zuwa wata riwaya yace annahu yashhadu lahu kullu ratabin wa yabis wato dukkan abun da ya kasance yana da dukkan wani danye da bushashe sai ya maka shaida kaga da bishiyoyi da duwatsu duk gaba ɗaya wa'annan sai sun maka shaida ranan alkiyama wannan hadisi Imam al-Bukhari ne ya ruwaito wannan hadisi wa minha yana daga cikin falalar kiran sallah kuma da falalar shi mai kiran sallan anna lil azani fadlan khafiyan la ya'lamuhu illa Allah cewa ita kiran sallah tana da wata falala boyayya wanda ba wanda ya san wannan girman wannan falalar sai Allah madaukakin sarki فقد جاء في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا لاستهموا عليه. wannan hadisi rawahu al-bukhari imam al-bukhari ne ya ruwaito shi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa da mutane sun san falalar da take cikin kiran sallah da sahun fadi sannan kuma sai ya zamanto basu samu suka samu kiran sallah ko kuma su zo su shiga sahun farkon nan ba sai in an yi ƙuri'a a ce misali yanzu a masallaci sai a ce babu mutumin da zai kiran sallah sai an yi ƙuri'a an yi zabe an ga wane ne ya ci wannan zaben shi zai kiran sallah ko kuma sahun fari babu mutumin da zai shiga sahun fari sai ya zo an yi ƙuri'a an yi zabe an ga waye cancanta ya shiga cikin sahun fari to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace da mutane sun san falalar da yake cikin kiran sallah da kuma tsayawa a sahun farko a cikin sallah wato da sai an yi ƙuri'a saboda muhimmancin abun yace da mutane sun himmatu an yi ƙuri'a saboda muhimmancin abu jama'a ku ji falalar kiran sallah yanzu kaga abin da ma aka daula da nayi an dauki ladanai kaman ba wasu mutane ne wanda ba su da aikin yi mutum bai da wani aikin yi shine za a samu wani tsoho wanda rayuwarsa ta kusa karewa sai a ce zai yi dinga kiran sallah to wannan kuskure ne da mutane sun san falalar da take cikin kiran sallah da kuma tsayawa a sahun fari manzo Allah yace kuma a ce abun ba zai yi ba sai har in an yi ƙuri'a sai an yi ƙuri'a sannan mutum ya samu tsayawa a sahun farko ko kuma ya dawo ladani to da za a yi wannan ƙuri'a da mutanen sai sun yi wannan ƙuri'a saboda girman abu wal muradu bin nida'il azan yace abin da ake nufi da annida shine al azan wato kiran sallah saboda girman ta idan ba zai yi ba sai an yi ƙuri'a to da mutane dole za su matsa sai sun yi wannan ƙuri'ar saboda falalar da yake cikin kiran sallah wa min ha yana daga cikin falalar kiran sallah da kuma falalar su masu kiran sallah anna raf'a sauti bil azani li tahsili sawabillahi wa shahadati kulli shay'in bit tauhid lil mu'adhdhin cewa daga murya da kiran sallah iya tabbatar da ladar Allah kuma yana tabbatar wa mutum ya samu shaida a dukkanin abin da ya ji muryar ka zai maka shaida cewa kai mai tauhidi ne kai mai tauhidi ne yace amrun mahbubun yastahiqu an yutaqatala alaihi an-nasu bisuyufi yace abu ne mai kyau abu ne mai kyau mai girma wanda da mutane sun san falalar da ake ciki da koda ya kayya za a dinga yakin juna saboda a samu da takuba wannan ya dau takobi wannan ya takobi a dinga yakan juna saboda a samu wanda yayi nasara ya tafi yaje kiran sallah ba ana umurni bane da ayi yaki ana fadan falalar abu ne to sai ya kawo hadisi yace fa an abi sa'id radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala law ya'lamu an-nasu ma fi at-ta'zimi latadarabu alaihi bisuyufi wannan hadisi rawahu ahmad wa fi isnadihi ibn lahiya wannan imam ahmad ne ya ruwaito wannan hadisi yace manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace da mutane sun san abin da yake cikin kiran sallah na falala da daraja yace latadarabu alaihi bisuyufi da sai sun dinga wato yakin juna da takobi kowa yana so sai abu sheda wala dan saboda wannan ya dau takobi wannan ma ya dau takobi ana yakin juna saboda kowa yana so ya dawo ladani saboda girman abun ba ana umurni bane da ai haka sai dai da mutane sun san girman abun kuma abun ya kasance ba zai samu ba sai an dau takobi wannan ya sari wannan sannan ka samu ka kira sallah yace da za a yi haka saboda falalar kiran sallah abu ne mai girma wa min ha yace yana daga cikin falalar kiran sallah annal mu'adhdhin ma'ahu rahmatullahi wa aunuhu cewa shi mai kiran sallah rahmar Allah tana tare da shi taimakon Allah yana tare da shi wa fi ayyi makanin sara a kowane wuri ya kasance kuma akwai taimakon Allah tare da mai kiran sallah ruwaya an Anas radiyallahu anhu qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yadur rahmani fawqa ra'sil mu'adhdhin wa innahu la yughfaru lahu mada sautihi aina balaga wannan hadisi shi kuma rawahu Tabarani fil Awsat imamu Tabarani yake cewa Imam Tabarani yake cewa manzon Allah yake ruwaito wannan hadisi. Hadisin an karbo shi daga Anas sahabin manzon Allah ne dan Allah tabbata gare shi. Yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wato yadur rahmani fawqa ra'sil mu'adhdhin. Wato taimakon Allah yana saman kan mai kiran sallah. Shi Allah laysa kamislihi shay'un. Ba za a ce hannu irin namu ba, amma ana nufin dai ikon Allah da taimakonsa yana kan mai kiran sallah saboda falalar mai kiran sallah. Wa innahu layu gufaru lahu mada sautihi aina balaga. Kuma Allah Ubangiji yana gafarta wa mai kiran sallah wato matukar inda muryarsa ta isa. Duk inda muryarka ta isa to Allah Ubangiji zai gafarta maka. Sannan duk dutsen da ya ji ka kira sallah, duk bishiyar da ta ji ka kira sallah, Allah Ubangiji zai gafarta ma kuma za su maka shaida ranar alkiyama. Wa minha yana daga cikin falalar mai kiran sallah da kiran sallah. Annal mu'adhdhina aminun wa huwa mahallu sukatin nasi yatamiduna alayhi fi ma'rifati waqti ibarihim wa waqti salatihim. Yace mai kiran sallah amincacce ne a cikin al'umma. Mutane suna da sika da shi, mutane sun dogara da shi wajen sanin lokacin da za su yi suhur da lokacin da za su sha ruwa in suka yi azumi da lokutan sallan su. Saboda haka shi mai kiran sallah amincacce ne. Duk inda ka ga lada ne to al'umma ta aminta da shi. Wannan mutum ne wanda da an ji muryarsa ya kira sallah to an san lokacin sallah yayi, sai a tafi a je a yi sallah. Sannan lokacin azumi, idan mutum ya yi azumi da ya ji kiran sallah da magariba to ya san lokaci yayi, sai kaga ya nemi abun bude baki, yayi bude baki. Haka kuma lokacin asubahi, idan mutum ya ji ladani yayi kiran sallah, yayi as-salatu, duk abun da yake ci sai kaga ya kame ya san lokaci yayi. To kaga shi mai kiran sallah tun daga duniya mutane sun bashi amma sun san lalle wannan bawan Allah amincacce ne. Amincacce ne. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wani hadisi da Abu Hurairah ya ruwaito shi. Fa an Abi Hurairah radiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al imam daminun wal muadhdhin mu'tamanun Allahumma arshid al aymata wa ghafir lil muadhdhin. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ai shi limami wato mutum ne wanda al'umma sun riga sun mai da shi shugaba, sun amince masa. Shi ma mai kiran sallah shi kuma amincacce ne, an riga an aminta da shi. Allah annabi sai ya addu'a yace Allah ka shiryar da shi wa gabanni wato sune limamai wa gasir lil mu'adhdhinina Allah kuma ka gafartawa masu kiran sallah sune ladani. Wa hadha du'a'un azimun min ar-rasulil karim sallallahu alaihi wasallam lil mu'adhdhinina. Shi yace wannan addu'a ce mai girma daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa ga ladani. Fahani Allahum bi hadhihi ad-da'watin nabawiyyatil mujaba. Yace ina taya su murna, ina taya su murna su ladanai da wannan addu'a ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda karbabbiya ce. Wanda haka duk mai kiran sallah a taya shi murna cewa manzon Allah ya masa addu'a, ya ce Allah ya shiryar da shi, Allah ya gafarta masa. Saboda haka kiran sallah jama'a abu ne mai girma, abu ne mai girma. Wa minha yana daga cikin falalar masu kiran sallah annal mu'adhdhin yaqrudu bi adhanihi ash-shaytan. Cewa shi mai kiran sallah wato yana koran shaytan daga kiran sallan da yayi. Saboda haka duk lokacin da mai kiran sallah ya kira sallah to shaytan zai gudu, yana kururuwa, yana gudu, zai bar inda ake iya ji kiran sallah din. To kaga shi yana daga cikin falalar mutumin da yake kiran sallah a koyaushe shi in ya kira sallah to shaytan zai gudu ya bar wurin. Wa minha yana daga cikin falalar su ladane masu kiran sallah yace annal mu'adhdhin yadrud bi adhanihi ash-shaytan. Fa an Jabir radiyallahu anhu qala. Wannan hadisi Jabir dan Allah tabbata gare shi yace sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Yace naji shugaban halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna ash-shaytana idza sami'a an-nida'a bis-salati zahaba hatta yakuna makanan rawhai. Yace naji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa hakika shi shaytan idan yaji an kira sallah zai gudu, yayi ta gudu sai ya tafi wani wuri da ake ce masa rawha'u min al-madinati ala 36 milan. Wato wani wuri ne tsakanin sa da Madina manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato mil 36 ne. wannan gurin ana kiran sa rauhau. To saboda haka ko yaushe shedan ya ji kiran sallah zai gudu sai ya tafi wajen wannan rauhau din. Saboda Imam Nawawi yake cewa waqila innama yudbiru shaydanu li'izni amri al'azan, yace hakika shedan din yana gudu ne saboda girman lamarin kiran sallah. Ko yaushe ya ji kiran sallah zai gudu ya bar wurin. Limashtamala alayhi min qawa'id at-tauhid wa izhari sha'air al-islam wa ilanihi, yace saboda abinda kiran sallah ta tara na ka'idodin tauhidi da kuma bayyana wato alamomi na musulunci. Waqila li asihi min waswasati al-insani inda al-ilan bit-tauhid, waqila kuma wasu malaman suka ce saboda ebekewa shi shedanin idan yaji an kira sallah to sai ya ebekewa yace to bazan iya yi wa mutane wasu wasi ba kenan tunda an ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah, sai juya gudu. Wal mu'azzinuna hum min ahaddi al-ibadi ila Allah ta'ala, shewu yace masu kiran sallah suna daga cikin wato soyayyun bayi zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala, Allah yana son su a cikin bayinsa. Sai kawo hadisi yace ruya an Anas radiyallahu anhu kana qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam law aqsamtu labarartu inna ahabba ibadillahi ila Allah laru'atu ash-shamsi wal qamar ya'ni al-mu'adhdhinin wa innahum la yu'rafuna yawm al-qiyamati bi'uli anaqihim. Wannan hadisi Imam Anas yace naji daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, annabi yana cewa da zan rantsi wato da zan kubuta wato da zan rantsi in ce hakika a cikin bayin Allah wanda Allah ya fi so sune masu kiyaye rana da wata, suna kula da rana da wata, saboda wato ma'ana dai suna kula da lokuta da kiran sallah, suna kula da lokutan sallah sai su zo su kira sallah a lokacin. Ya annabi yace da zan rantsi in ce sune bayin da Allah ya fi so, to da bazan a wannan rantsuwar tawa da zan kubuta, da gaskiya ne kenan. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa innahum la yu'rafuna yawm al-qiyamati bi'uli anaqihim, yace su masu kiran sallah ana gane su ne ranar al-qiyama saboda tsayin wuyansu. Duk inda kaga dogon ranar al-qiyama mai dogon wuya to wannan mai kiran sallah ne, kaga kiran sallah babban abu kenan. Wa min mazaya al-mu'adhdhinina anna itmama ghufranillahi lil-mu'adhdhin wa darki rahmatihi ta'ala lahu biqadri al-faraj allazi yamla'uhu sawtahu fa an ibn umar radiyallahu anhuma qala qala rasulullahi sallallahu alayhi wasallam yughfaru lil-mu'adhdhin muntaha adhanihi wa yastaghfiru lahu kullu raqabin wa yabisin sami'ahu. Manzo Allah sallallahu alayhi wasallam yake cewa mai kiran sallah za a ga ana gafarta masa zanubansa, wato matikar kiran sallah da yake. Inda mutum yana kiran sallah to duk lokacin da yake kiran sallah an gafarta masa zanubansa. Sannan kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace dukkan wani danye da wani bushashshe ko danyen ice ko dan ko danyen wata bushashshiyar kasa ko menene dai yana ne yana idan yaji muryarsa to yana nema masa gafara, yana cewa Allah ka gafarta wa masu kiran sallah. Jama'a kun ji falalar kiran sallah, masu kiran sallah din nan manyan mutane ne a cikin addinin musulunci. Duk lokacin da mai kiran sallah yake kiran sallah to Allah Ubangiji yana gafarta masa, sannan duk abun da yaji muryarsa bushashshe ne abun ko danye ne sai ya masa istighfari ya nema masa gafara a wurin Allah. Wannan ha yana daga cikin falalar kiran sallah annal mu'azzina sab'a sinina ihtisaban lillahi ta'ala tuktabu lahu bara'atun minan nar, yace hakika masu kiran sallah duk wanda yake kiran sallah shekara 7 yana yi kuma dan Allah yake kiran sallah, ba dan a ce yana da dadin murya ba, ba dan a ce wai a'a ko dan wani kudi da masallacin ko komiti din masallaci suke biyan sa ba, a'a yayi kiran sallah ne saboda Allah, ya nufi zatin Allah. Yi shekara 7 yana kiran sallah, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace Allah zai rubuta masa kukuta daga wuta, ba zai shiga wuta ba. Duk wanda yi shekara 7 yana kiran sallah to Allah Ubangiji zai kiyaye shi daga wuta. Kama jaa fi hadisi an Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma anna rasulullahi anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man azzana sab'a sinina muhtasiban kutiba lahu bara'atun minan nar. Wannan hadisi Abdullah ibn Abbas yaddar Allah tabbata gare shi yace yaji da kunnan sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace man azzana sab'asinina muhtasiban, duk wanda ya kira sallah shekara 7 yana mai neman lada, wato yayi kiran sallan ne saboda zatin Allah, yana mai neman lada a wurin Allah. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace kutiba lahu bara'atun minan nar, za a rubuta masa kukuta daga wuta. Kaga duk mutumin da ya shekara 7 yana kiran sallah, in ka ganshi ma ka ce masa dan aljanna da shedar manzon Allah, za a rubuta masa lalle wannan ya kukuta ba zai shiga wuta ba in dai dan Allah yake. Saboda haka ladani a gyara niyya a dinga kiran sallah saboda Allah ba don wani abu ba. Wa min haye ce yana daga cikin falalar wato mai kiran sallah, annal mu'azzin mahfuzun min ahwalil qiyamati fi makanin baridin mutamayyizin an gairihi min ahli almawqifi. Yace yana daga cikin falalar kiran sallah cewa mai kiran sallah Allah zai kiyaye shi daga dukkanin fitintunun ran tashin alkiyama, za ka kai shi wani wuri daban wanda a wurin zaka ga Allah ya kebance shi daga waninsa, shi ba zai shiga cikin wannan azaba da rana da matsaitsaniya da dukkan wahala ta tashin alkiyama. Allah yana kiyaye masu kiran sallah masu yi dan Allah. Wannan hadisi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kama jaa ar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annahu qala al mu'adhdhinuna adawalun nasi anaqan yawmal qiyamati. Ya kawo hadisi yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace masu kiran sallah sune suka fi kowa tsayin wuya ranan alkiyama. Duk wanda ka hango shi da tsayi a ranar alkiyama to ladani ne yana kiran sallah. Wannan ha yana daga cikin falalar kiran sallah, anna man azzama ismata asharata sanatan, wato wanda ya kiran sallah shekara 12 wajabat lahul janna, manzo Allah yace aljanna ta wajaba gare shi. Wa an Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man azzama ismatai asharata sanatan, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wanda ya kiran sallah shekara 12 wajabat lahul jannatu, aljanna ta wajaba gare shi. Ka zo ta falala, duk mutumin da ya kira sallah shekara 12 yana kiran sallah kuma yana yi ne saboda Allah, to wannan mutumin aljanna ta wajaba gare shi. Wa kutiba lahu bi ta'zinihi fi kulli yawmin 60 hasanatan, manzo Allah kuma yace za a dinga rubuta masa saboda kiran sallah da yake a kowani wuni za a rubuta masa lada guda 60. Wa li kulli iqamatin salasuna hasanatan, kowace iqama kuma da yake a kullun za a bashi lada guda 30. Kaga idan mutum yana kiran sallah a kullun, wanda duka kira sallah a kullun Allah Ubangiji zai baka lada guda 60. Idan kai iqama kuma a kullun kenan Allah Ubangiji zai baka lada guda 30. Jama'a wannan falala tana da girma, wani irin aiki zaka yi ka samu irin waɗannan abubuwa? Allah ka sanya mu cikin ladanai masu kiran sallah don mu samu wannan alkhairi. Wal mu'azzinunhum min kiyari ibadillah, shehu yace su masu kiran sallah suna daga cikin zababbun bayin Allah. Kama ja a fil hadisi, kamar yadda yazo a cikin hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam kala shugaban halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace inna kiyara ibadillah allazina yura'una ash-shamsa wal qamara wan nujuma li zikrillah, yace hakika zababbu a cikin bayin Allah sune wayannan wanda suke kiya suke kula da rana da wata, wato suna kula da lokuta na sallah, suna kula da rana da wata da taurari saboda ambaton Allah, shine wato saboda sallah. Mutane suna tabbacin su ko sun shagaltu da kasuwancin su kuma koyaushe suna kula da lokuta su ga ta ina rana ta karkata, lokacin yin sallah yayi ko bai yi ba. To wannan sune kiyaru ibadullahi, sune zababbu a cikin bayin Allah da shaidar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Yace wal mu'adhdhinuna yusharuna yawmal qiyamati ala halihim allazi matu alaihi, shehu yace su masu kiran sallah Allah Ubangiji zai tashe su ranan alkiyama akan halin da suka mutu. Wato shi mai kiran sallah idan ya mutu ranan alkiyama ana tashin sa a kabari, iya tashi zaka ji kawai ya kama kiran sallah, iya tashi zaka ji na Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah. To haka annabi ya faɗa yace masu kiran sallah za a tashe su ne ranan alkiyama akan halin da suka mutu lokacin sallah ga kuma lokacin fannasu fi khaufin wa jaza'in mutane suna cikin tsoro a wannan lokacin da firgita amma su masu kiran sallah wa hum mustajiluna bil azani su kuma suna nan suna cikin shagalta da kiran sallah suna ta kiran sallah su kawai kaga wannan falala ba karama bace ya kawo hadisi yace ruwaya an Jabir radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala innal mu'azzinina wal mulabbina yakhrujuna min quburihim yu'azzinu al mu'azzin wa yulabbi al mulabbi wannan hadisi Jabir ibn Abdullah Jabir ne ya ruwaito shi yake cewa naji annabi alaihi salatu wassalam yana cewa masu kiran sallah da masu wanda suka tafi aikin haji suna labbaika allahumma labbaik din nan suka mutu mutun ya tafi aikin haji yayi harama da aikin haji sai ya rasu da kuma mutumin da yake kiran sallah shi ma sai ya rasu to wayannan duk za su tashi ranan alkiyama za su fito daga kabarin su mai kiran sallah zai fito a cikin kabarin sa kawai yana kwala kiran sallah ne ranan alkiyama shi kuma wanda ya harama da aikin haji ya rasu shi ma zai fito a cikin kabarin sa ranan kiyama yana labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la sharika lak to kaga wannan alkhairi yana da yawa duk mutumin da yake kiran sallah kaga zai fito a cikin kabarin sa ranan alkiyama yana kiran sallah shi kuma mutumin da ya harama da aikin haji sai ya rasu a wajen cikin yana cikin aikin hajin bai karisa aikin hajin ba to shi ma wannan ran tashin alkiyama zai tashi yana labbaik allahumma labbaik saboda shi daman ya riga ya harama da aikin haji to wannan falala ce mai girma wal mu'azzinuna yawmal qiyamati ala kusbanin min miskin yarahumun nas yace su masu kiran sallah ranan alkiyama Allah zai sanya su ala kusbanin min miskin wato kusbanin kaman masu zuwa kasashen larabawa zaka ga rerayi an tara rerayi tudu rerayi to wannan tudu ne na rerayin almiski Allah zai tara ranan alkiyama sai a dora masu kiran sallah akan sa mutane suna kallon su daga nesa faitaman na kullu wahidin maqamuhum kowa ya hango su akan wannan rerayin almiskin suna kan wannan tudun sai dinga burin ina ma da shi masu ne ina ma da shi masu ne to saboda haka yan uwa sai a dinga kiran sallah akwai falala a ciki Allah ubangiji ya taimake mu wannan tasha ta mu mai albarka tashar alfaida tijaniya Allah ya kara daukaka mana ita kuma lallai jama'a su dinga kallon wannan tasha saboda za a yi ta karuwa malamai suna ta bayanannuka akan addini za a yi ta samun abubuwa na ci gaba Allah ya taimake su ya taimake mu gaba daya albarkar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zamu kwana anan sai kuma darasin mu na gaba assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh